sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 12 ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa taron kulun kungiyar NATO na wannan shekarar na zaman wani lokaci na tarihi, yayin da kungiyar tsaron ke shirin faɗaɗa. ‘Yan tawayen ƙasar kamar da ke amfani da harshen Turanci sun ƙona wasu motoci ɗauke da koko da ke kan hanyar zuwa garuruwan da ke amfani da harshen Faransanci a ƙasar, a daidai lokacin da manoma ke nuna adawa da wata doka ta haramta kai kayan gona Najeriya. A jiya Talata ne kungiyar Taliban ta bayar da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan ƙasar Sweden a Afghanistan saboda ƙona Alƙur'ani mai tsarki da aka yi a wata zanga-zanga a watan da ya gabata.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa mataimakin sakataren babban wato Majalisar Dinkin Duniya kenan ta kai ziyara a jihar Borno tare da matashiyar nan mai fafutukan harkar ilimin 'yan mata.
Ta ce zan kara da cewa abu da yasa na kara amanna da 'yan Najeriya, musamman ma game da makomarsu shine 'yan matansu, don saboda suna da jajircewa akan makomar kasansu da kuma kansu.
A cikin shirin za a kuma ji cewa ayyukan kungiyar Boko Haram na ci gaba da zama babbar barazana a arewacin jamhuriyar Kamaru. Kamar kowace safiyar Laraba, yau ma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya na Murtala Faruk Sanyin na. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa taron kulun kungiyar NATO na wannan shekarar na zaman wani lokaci na tarihi, yayin da kungiyar tsaron ke shirin faɗaɗa kuma a daidai lokacin da take tunkarar batutuwan da suka shafi yakin da ake yi a Ukraine. Wannan lokaci ne na tarihi, abinda Biden ya faɗa wa sakataren janar ɗin NATO Jens Stoltenberg kenan. Ya ƙara da cewa ƙara ƙasashen Finland da Sweden a ƙungiyar na da muhimmanci, sannan shugabancin ka na da muhimmanci, kuma mun yarda da ƙuduran da ka gabatar dangane da makomar Ukraine a ƙoƙarin da take yi na samun gurbi a ƙungiyar NATO. Stoltenberg ya faɗa a jiya Talata cewa yana da ƙwarin gwiwa sosai Majalisar Dokokin Turkiya za ta amince da ƙarin wata ƙasa a ƙungiyar, wato Sweden. A halin da ake ciki, shi kuma shugaban Ukraine na can na ci gaba da ƙoƙarin ganin ya shigar da ƙasarsa cikin haɗakar ƙawancen tsaron, wani mataki da ake gani da wuya mambobin ƙungiyar NATO su amince da shi a babban taron da ke gudana a babban birnin ƙasar Lithuania. ‘Yan tawayen ƙasar Kamaru da ke amfani da harshen Turanci sun ƙona wasu motoci ɗauke da koko da ke kan hanyar zuwa garuruwan da ke amfani da harshen Faransanci a ƙasar, a daidai lokacin da manoma ke nuna adawa da wata doka ta haramta kai kayan gona Najeriya don samun riba. Manoman sun hana fitar da ɗaruruwan ton ɗin koko daga gonakinsu, kuma duk rana sai sun ɗunguma kan titi suna nuna rashin jin daɗinsu game da dokar, suna neman a bar su sayar da kayayyakinsu a Najeriya. Ga Aisha Ma'azu da fassarar rahoton Edwin Kenzika daga birnin Yaounde na ƙasar Kamaru.
Masu noma koko a kudu maso yammacin yankin bangaren Ingilishi na Kamaru sun ce suna cikin barazanar fadawa talauci bayan da gwamnatin kasar ta sanya dokar haramci akan fitar da koko da sauran kayayyakin gona masu daraja ta bayan fage zuwa makwabciyar kasar Najeriya. Joan Mary Becky, mai shekaru 27 a duniya, tana daga cikin manoman da ke nuna adawa da matakin da aka dauka a wannan watan a garin Manfe da ke kan iyakar Kamaru da Najeriya. Manoman sun ce sun ki fitar da ɗaruruwan ton ɗin koko daga gonakinsu da kuma rumbuna, kuma sai an ɗage wannan haramcin za su fitar da girbin nasu. Da take bayani ta wata manhajar aiki saƙonni, ta ce suna iya saida kowane kilo ɗaya na koko a kan farashi $2 a Najeriya, wanda ya kusan ninka farashin da suke saida shi a Kamaru, inda 'yan tawayen ƙasar suke sanya barazana akan hajar nasu.
We should be able to decide where to sell our cocoa. The government of Cameroon has been unable to.
Anan da take take cewa muna da zaɓin saida hajar namu a inda muke so, kuma akan farashin da muka zaɓa. Gwamnati ta gaza kare manoma daga barazanar 'yan awarin da suke haramta saida koko a yankunan Faransanci. Wai ko so ake manoma da iyalansu su mutu da yunwa bayan za su iya saida hajarsu a Najeriya inda ake buƙatar ta? Becky ta ce a wannan watan 'yan tawayen sun kona manyan motoci dauke da koko daga yankin kudu maso yammacin Kamaru da ake kokarin kaiwa cibiyar kasuwanci a Duwala da ke gabar teku. Manoman sun shaida muryar Amurka cewa 'yan tawayen sun kona motocin koko 10 cikin kwanaki 10 da suka gabata. Gwamnatin Kamaru da jami'an sojin kasar sun tabbatar da aukuwar wannan lamarin, sai dai kuma ba su bayyana alƙaluman motocin da aka kona dauke da kokon ba. Domin nuna adawarsu da wannan mataki na haramta safarar koko daga ƙauyuka da garuruwan yankin kudu maso yamma, manoman koko a kullun wayewar gari suna zanga-zanga a kana sun ce ba za su fasa ba har sai gwamnati ta dage wannan dokar. A ranar 13 ga watan Yuni na wannan shekara ne Kamaru ta sanar da dokar wucin gadi kan hana fitar da koko, auduga da sauran kayan girbi masu daraja zuwa Najeriya domin ceto kasar daga asarar dalar Amurka miliyan 165 a kowace shekara sakamakon ayyukan masu fasakwafi.
We cannot collect revenues. Without collecting revenues, we cannot.
Yace ba ma iya karbar haraji kuma ba tare da samun kudaden shiga ba, babu yadda zamu iya inganta al'ummar mu. Muna samun goyon bayan hukumomin da kuma dakarun tsaro waɗanda suke taimaka mana wajen kawo da dillalai da 'yan awaren da ke safarar koko zuwa Najeriya, domin a 'yan shekarun nan an samu kamfanoni masu sarrafa koko zuwa alawar chocolate da sauran abubuwa a Najeriya.
Fasarar rahoton Edwin kenan daga wato Yaounde a babban birnin kasar Kamaru. Anjima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Muhammad tare da matashiyar na 'yan kasar Pakistan mai fafutukar yada batun ilimin 'yan mata wato Milala Yusuf sun kai ziyara a jihar Borno kenan a wani rangaji da suka kai a tarayyar Najeriya. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Milala Yusuf dai 'yar kasar Pakistan ne da kuma cika shekaru 26 da haihuwa a gobe idan mai duka ya kai mu. An ne zuba harbi Milala Yusuf a shekarar 2012 wanda ake zaton cewa 'yan kungiyar Taliban ne, amma Allah ya mata ƙyararrukuwa kuma ta rayu. Sannan ta ci gaba fafutukar wayarwa mata kawuna game da harkokin ilimin zamani. Milala Yusuf dai ta taɓa karɓar nan man yabo na Nobel Prize. Milala Yusuf dai ta kawo ziyara zuwa tarayyar Najeriya sau uku, wanda a jihar Borno ya kasance shi ne na biyu. Wata mai gida sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ne, Hajji Amina Muhammad, ta samu rakiyar uwar gidan gwamnan jihar Borno Dr. Falmata Babagana Umar Zurum da kuma mai taimakawa gwamnanin musamman in harkokin kungiyoyin waje wato Dr. Mayor Mandara tare da wasu makarfin gwamnatin jihar Borno.
Mataimakiyar sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Hajji Amina Muhammad ta fara bayani tana mai cewa
this visit will has started in Borno. We will end the visit in Abuja where she will meet many policy makers but also more importantly the activists.
Kace wannan rangadi ne da muka soma a jihar Borno kuma za mu kammala shi a gwamnatin tarayya Abuja, wanda ta haɗu da manyan mutane masu fada aji da kuma mafi muhimmanci kungiyar fararen hula.
Your Excellency, this year we are going to take stock halfway through the sustainable development goals.
Kace kuma a wannan shekaran za mu dauki kididdigan gargashin shiri nan da ake kira MDG wanda ake sa ran za gudanar a kasar Amurka a watan Satumban wannan shekara. Kace kuma batun ilimi a wannan shiri na MDG number na 4 ku za mu iya kai ga wannan manufa ko a'a, a cewar mataimakin sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya wato Hajji Amina Muhammad. Shi ko gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Salim cewa yayi.
I remember the visit of Malala to Maiduguri in 2017 when I was the commissioner for reconstruction, rehabilitation and resettlement.
Yace ina iya tuna ziyara da Malala Yusuf ta kawo zuwa jihar Borno a shekarar 2017 lokacin ina commissioner gine-gine da sake sukunar da jama'a a jihar Borno.
Malala Foundation supported the state government's effort to build confidence in the reforestation of education. The foundation rehabilitated 27 classrooms.
Yace kun zo ne don ku jawo hankalin duniya game da muhimmancin harkar ilimin mata, musamman ma kananan mata, wanda a wancan lokacin wasu matasa daga jihar ba sa tunanin ziyarar jihar Borno. Yace bayan ziyarar gidauniyar Malala gina jajircewa da gwamnatin jihar Borno take da shi wajen sake farfado da harkokin ilimi. Yace gidan duniya ta kuskure azuzuwa guda 27 ta kuma samar da kudaden karo karatu wato scholarship ga mata 700 daga garin Kwandiga da Gubiyo da kuma Dambuwa wanda aka lalata musu makarantunsu.
The foundation also gave two-year scholarship through GCC. 30 of the 55 Chibok school girls that first escaped Boko Haram attack.
Ya ce gidauniyar ta samar da kuma kudaden karo karatu ga yan matan Chibok da aka sace daga 30 zuwa 55 wanda suka samu suka guce daga hannun yayan kungiyar Boko Haram. Ita ko Milala Yusuf ta ce ta yi farin ciki da wannan lokaci da aka bata da manyan jigajigai a jihar Borno game da goyon bayan da su samu. Ta ce za su samu damar ganawa da jajirtattun yan mata da kuma kungiyoyin farar hula wanda suke aiki a ƙasa wajen haɓaka harkar ilimi don tabbatar da cewa an samar da ilimi da kuma harkokin tsaro ta wajen fannin ilimin. Ta ce zan kara da cewa abin da ya sa na kara amanna da 'yan Najeriya musamman ma game da makomarsu shine 'yan matansu don saboda suna da jajircewa akan makomar ƙasarsu da kuma kansu. Tun yi wannan tawaga suka ziyarci wasu makarantun mata na sakandare a jihar Borno da suka karfafa masu gwiwa game da karatun matan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Talata ne kungiyar Taliban ta bayar da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan kasar Sweden a Afghanistan saboda kone Alkur'ani mai tsarki da aka yi a wata zanga-zanga da ta gudana a kasar Sweden a watan da ya gabata. Ma'aikatar harkokin wajen Sweden ita ma ta yi Allah ware da matakin na nuna kin jinin addinin Musulunci, amma ta bayyana cewa kundin tsarin mulkin Sweden ya kare 'yancin yin taro, bayyana ra'ayi da kuma gudanar da zanga-zanga. Wannan martanin da yana zuwa ne bayan da kungiyar haɗin kan ƙasashen da galibin al'ummar su musulmai ne ta jaddada cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan hana wulaƙanta Alkur'ani mai girma a nan gaba. A ranar 28 ga watan Yuni, wani ɗan ƙasar Iraki da ke zama Stockholm babban birnin ƙasar Sweden ya yaga tare da ƙona Alkur'ani mai tsarki a wajen wani babban masallaci a yayin da al'ummar musulmi ke gudanar da bukukuwan babbar sallah. Lamarin dai ya haifar da suka sosai da Allah ware daga kasashen musulunci.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Babban barazanar tsaro da yankin arewa mai nisa a jamhuriyar Kamaru ke fuskanta a yau shine yadda kungiyar Boko Haram ta koma amfani da makamai masu fashewa wajen aiwatar da ayyukanta da ta'addanci wadda take kaiwa a lokaci-lokaci, lamarin da ke sanadiyar asarar rayuka masu ɗimbin yawa da kuma jikata wasu da dama. Wakiliyar muryar Amurka Maimunatu Sadu ta haɗa mana rahoto akan haka.
Tun daga farkon shekara 2013, hare-haren da kungiyar Boko Haram take kaiwa sansanin dakarun tsaro, kwamitocin sa ido da ƙauyuka sun yawaita. Sama da mutane 10 sun rasa rayukarsu, ciki dai akwai dakarun tsaro, farar hula da kwamitocin sa idon, musamman a garin Mora mai nisan kilomita 54 da birnin Marwa, ɗaya daga cikin babban mamban jam'iyyar adawa na SDF Social Democratic Fund. Mr. Alex DB ya tofa na shi albarkacin bakin kamar haka.
Un gouvernement qui a juré d'assurer.
Muna da gwamnati da ta sha alwashin kawo tsaro ga dukkanin 'yan Kamaru, har idan dan Kamaru daya ya rasu ko jami'an tsaro ko farar hula, wato akwai rashin ingancin tsaro. Cewa ana danganta wannan hare-haren da suka yawaita da wai ana yin su ne sa'i-sa'i ko rashin ganin muhimmancin hare-haren ba su da gaskiya ciki. Saboda ya kamata mu duba cewa akwai mutane da dama da suke fuskantar rashin tsaro a arewacin Kamaru. Iyaye da yara ba su cikin natsuwa da kwanciyar hankali, mata ba su iya zuwa gonaki saboda ba su da inci, kuma suna fuskantar mummunar yanayi na tsaro. Wannan ne za a ce da hare-haren sa'i-sa'i sun gaza ne kawai. Cesar Honoré Ngomo, babban dan siyasa, ya yi bayani kan namijin kokari da gwamnatin Kamaru da dakarun tsaro suka yi kan yawaitan hare-haren Boko Haram a arewacin Kamaru.
L'état, l'armée camerounaise, les forces de maintien de défense
gwamnati da dakarun tsaron Kamaru, sojojin sama zafada ba tare da yabon kai ba, suna taka rawar gani. Irin rayuwar mu da muke yi a yau ya kamata mu zana, sannan mu bayyana da kuma tabbatuwar. A arewa mai nisa muna da yan Boko Haram 628 da aka gurfanar da su gaban kotu a birnin Yawande. Su 128 ne aka gurfanar gaban kotu. A birnin Duwala su 58 suka gurfana gaban kotu, kuma yanzu haka suna tsare a gidan yari daban-daban. Abin da ya kamata ɗaya ce, mun tashi daga ƴan ta'adda masu ɗauki da makamai masu yawan gaske, kuma mun gama da su a yau. Ko da yake suna so su nuna cewa suna nan dangane da hare-haren da suke kaiwa akai-akai, kuma kawo yanzu da dama sun ajiye makamai.
Le bon côté, il faut pouvoir le mentionner.
Amma shugabar kungiyar Women's National League for Peace and Freedom, Sylvie Jacqueline Docmo, ta yi korafi kan waɗannan matsaloli na ta'addanci da Kamaru take fuskanta.
Quand le chef de l'État a convoqué le grand dialogue national, nous étions.
Ayayin da shugaban ƙasa ya hada babban taron yarjejeniya, muna nan a wannan lokacin, musamman a garin Mora dake arewa mai nisa. Dama muna bincike ne kan wannan matsalar domin mu ma mu kawo tamu gudunmawar. A hakikanin gaskiya, idan Boko Haram suka tashi Afkawa, a cewar wani, mutane 5 ko 6, amma idan ƴan ta'adda suka tashi zuwa, ba mutum guda bane, kuma dauke da makamai, kuma ana samun matsala akan iyaka, sannan akwai matsalar tsaro. Tun 2013 ne arewacin Kamaru take fuskantar kalubale dangane da hare-haren da kungiyar Boko Haram take kaiwa akai-akai. Asalin Boko Haram daga arewa maso gabashin Najeriya ne, a jihar Borno. Kungiyar ta yadu a kasashe 4: Najeriya, Kamaru, Chadi da Niger. Shekaru 10 kenan kungiyar take ci gaba da gashi. Ta yi sanadiyar mutuwar dubban mutane, sama da mutane 378 sun yi gudun hijirar cikin gida. Maimunatu Sado, sashin Hausa na muryar Amurka daga Duwala a kasar Kamaru.
A gaida Maimunatu Sado da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Hukuncin kotun kolin kasar Ghana kan takarar masu shaidar zama ƴan wasu kasashe ya tada kura a siyasar kasar, yayin da aka tunkari babban zaben shekara ta 2024. Jama'a assalamu alaikum. A baya-bayan nan ne kotun kolin kasar Ghana ta fitar da cikakken hukunci dangane da ayyana zaben da aka yi wa James Chichikwesin a matsayin dan majalisar dokokin kasar mai wakiltar mazabar Asin ta Arewa da ke yankin tsakiya, da cewa ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar. A cewar kotun kolin, Chichikwesin yana rike da matsayin zama dan kasar Canada a lokacin da yake gabatar da takararsa ta zama dan majalisar dokokin kasar Ghana karkashin babbar jam'iyyar adawa ta NDC a shekara ta 2020, wanda kuma tace ya saba wa tanadin sashe na 94 na kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1992. Kotun kolin mai alkalai 7 ta yi matsayar cewa Kwesi bai cancanci a zabe shi a matsayin dan majalisar dokokin ba, har sai ya ajiye mu bayar da yake yi wa wata ƙasa wadda ba Ghana ba. Wato ma'ana, duk wanda yake da shaidar zama ɗan ƙasa biyu ba zai zama ɗan majalisar dokokin Ghana ba, har sai ya yi watsi da ƴancinsa na zama ɗan ɗaya ƙasar. Musani lamuran shari'a lauya Anas Muhammad ya yi wa wakilinmu Idris Abdalla Bako bayani dangane da tanadin wannan doka.
Constitution mu na Ghana ya tsara wa zai yi zama member of parliament kuma wa kuma ne bai zama member of parliament. Na farko, constitution mu ya ce wai kowa mutum duka da ya samu 21 years kuma shi mutumin Ghana ne kuma ya register as a voter zai yi zama member of parliament. Amma cikin cewa haka, cikin article 94(2)(a), in kai mutumin Ghana ne kuma ka samu 21 years kuma ka register as a voter, kai ka zama member of parliament. Amma inda yana da allegiance with wani gari bayan Ghana lokacin nan ba kai ka zama member of parliament akwai ababa wanda kuma aka haje kuma kamar dai wannan kuma ya abuku ba kai ka zama member of parliament amma batun jaci question batun allegiance 94-2A long ya ce wai indai mutum kana da allegiance with wani gari daban ba Ghana ba ba kai ka zama member of parliament wato yanzu menene allegiance shine magana amma kamar da muka sani wato supreme court mu ya ce wai manan allegiance shine dual citizenship to in an ce wai mutum na da allegiance with wani gari tare da Ghana ko kuma bayan Ghana manan shi mu bayan Ghana ko mutum ko na da sabon wato citizenship wani gari kuma inji wasu bangaren supreme court wai manan allegiance kenan
wannan hukuncin da kotun koli ta yanke bai yi wa babbar jam'iyyar adawa ta NDC dadi ba wanda yasa har tsohon shugaban kasa kuma dan takarar zama shugaban kasa na jam'iyyar a zaben 2024 mai zuwa John Dramani Mahama ya soki hukuncin kotun kolin
in Ghana our motto is freedom and justice
yace a Ghana taken mu shine yanci da adalci yana nufin cewa daga cikin dukkan dabi'un da muke da su adalci yana ɗaya daga cikin su abin bakin ciki wani lokacin tsarin adalci baya aiki ga kowa tsarin adalci bai yi wa mutanen asinta arewa aiki ba kuma bai yi wa honorable James Quesin aiki ba a wani gangamin jam'iyyar a birnin Tamale tsohon shugaba John Mahama ya kara da cewa ina so in tabbatar wa al'ummar Ghana da James Jiji Quesin cewa idan jam'iyyar NDC ta hau kan karagar mulki za mu fayyace wannan tanadin tsarin mulki da ya tilasta musu barin zama dan kasar waje kafin su tsaya takara dalilin da ya bayar shine muna da yan kasa miliyan 3 a kasashen waje sun samu kwarewa da basira daban-daban inji John Mahama yace me yasa za mu sami dokar da za ta hana su wasu mukamai idan muna da dokar yancin zama yan kasa biyu sai dai jam'iyyar NPP mai ci ba ta yi shiru ba game da wannan hukuncin ta bayyana kararar cewa tana tare da kotun koli da ta yanke hukuncin jam'iyyar ta ce ai wannan ba shine karo na farko da aka taba yin hakan ba babu bambanci tsakanin Mr. Quesin da marigayi Adamu Sakandi tsohon dan majalisar Bukuta tsakiya kuma kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar Alhaji Alkabe ya ce jam'iyyar NDC ce ta aje wannan doka ta 1992 domin haka dara ce ta ci gida domin sun ga a lokacin yawancin 'yan jam'iyyar NPP suna kasashen waje
kanshi tsofaffin shugaban kasa cewa ya samu dama an bashi ragama zai kawo saki ya fito wannan saboda ya ba kowane dan kasa dama saboda akwai masu ilimi da suka zo za su taimaka ne wannan doka a gaske NDC ne suka kawo ta a lokacin nan tsammanin su kaman sun gina rami ne na keta sai su waɗansu su zo su fada ciki shine NPP members saboda lokacin zanza mutuna ko zan tunar da mutane ina cewa kaman lokacin da PNDC Rawlings and Ahim ya addabi mutane na ƴan adawa da dai su shine UP da MPP sun gudu ne suka ta kasan waje to da yake aka bude hanya aka ce za a zo a yi demokradiya da suka san kaman waɗannan mutane za su zo lokacin da yawan su riga sun karbi citizenship na kasan da suka je suke gudun hijira to ya san za a kawo musu damuwa kenan as PNDC dan to saboda su hana musu da kasu ba su dama su samu tsaya su samu matsayi na kirki su taimaka gwamnatin ya ta gaba shi yasa suka yi wannan abu shi yasa ake cewa kowane lokaci idan kana gina ramin keta ka kula in baka baka fada ba wani naka zai a lokacin da suke zana wannan lokacin na ai akwai mutane da yawa da yawa da suka sani kaman masu ilimi ne suka rufe ido suka yi wannan saboda keta ne ya zo kuma ya zama MP ya zama deputy minister ya zama minister ya zama vice president ya zama president duk bai ga dokan gaba har lokacin da aka prosecute dan uwa Adamu Sakandi har ya sarka duk bai gani ba kaman abin nan tana adaba mu ba yau saboda siyasa yana so ya komo shi ne yake cewa kan an bashi dama ya samu to ba za a bashi dama balle ma har yazo yayi mu da muke kai muka san dokan shi da aiki har yanzu idan muka duba muka ga kamar ƴan kasa na so a ce za mu cire ta in Allah ya yarda
labarin Adamu Sakandi dai wani dan kasa ne da ya zama a Burtaniya na tsawon shekaru da dama kuma ya dawo ya shiga zabi da ya nasarar kujerar mazabar Bukuta tsakiya bayan shekaru biyu wani dan kasa mai suna Sumaila Bibli ya shigar da ƙara kotu saboda yana da shaidar zama dan kasa biyu shari'ar da ta ci gaba da gudana daga ƙarshe dai aka samu Adamu Sakandi da laifi kuma aka daure shi a gidan yari bayan an yi masa afuwa da watanni ya rasu amma jam'iyyar NDC yana ta bangaren tana cewa ba yi wa Jaci Quesin adalci ba domin a lokacin da ya tsaya zabe ba shi da wani harka da kasar Canada don ya aje yancinsa na zama dan kasar kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar Adal Umar ya ce
ba ya adalci ba.
Abin da yasa ba, inda ya kasance kaman shi Jaji Kwesin yana mutumin Ghana, shi kasance kuma yana da citizenship Canada, shi kasance kaman court na son ya san gaskiyar maganan hal yana da citizenship in Canada, be renounce ba, be fara process ba. Ina samani wanda zai yi wannan magana shine Canadian government, ba gwamnatin Ghana ba. Kuma lokacin da suka je da shi court, mun indicate musu kaman ba su da iko su take decision whether yana da allegiance ko bai da allegiance. Ya kamata su tambaya gwamnatin Canada, kuma ya kamata a gwamnatin court ya ba da izini a kawo wani from gwamnatin Canada ya zo yayi magana, in dai gaskiya Jaji Kwesin yana da harakar su har yau, kuka ya renounce, kuka ya fara renunciation, kuka ya gama renunciation. Mun yi suka ke ba su ba da wannan iko ba, she su suka sai kan wanda suke rike da shi suka bada judgment. Kuma constitution ya faɗi wani abu, constitution ya indicate kaman wani bai kasance member of parliament, don Allah bai ce candidate in parliamentary candidate ba, member of parliament. In aka ce parliamentary candidate yanzu me shi dai contest, amma law na article 94(2) nan wai wani bai qualify as member of parliament in dai kasance yana da haraka da wani. To lokacin da aka elect shi Jaji Kwesin, certificate yana da tun shi 26 November yana da certificate shi, shi sa lokacin da aka swear shi, inda lokacin da aka mai election ya kasance bai da haraka da Canada.
To shin ko me wasu jam'iyyun siyasa ke cewa game da wannan igirari da tsohon shugaban kasa yi da kuma dambarwar shaidar zama dan kasa biyu? Malam Siba Shakibu shine sakataren jam'iyyar PNC, wato jam'iyyar tsohon shugaba marigayi Hilla Liman reshen yankin Accra, yace jam'iyyarsa ta yi nazarin wannan batu na tsayawa takarar mai shaidar zama dan kasa biyu, kuma tana da matsaya kan hakan.
Ra'ayin da wannan tsohon shugaba John Dramani Mahama ya fito da shi, ra'ayi ne wanda party mu, ma'ana kungiyar siyasa mu na People's National Convention PNC, mu ma muke da wannan ra'ayi kware da gaske, saboda a cikin tattaunawar mu na daga shugabanni na wannan kungiya namu PNC, wanda ni ma kusa ni a ciki, saboda ni ne magatakarda na jihar Greater Accra baki daya na wanga kungiyar siyasa namu na People's National Convention mana PNC, kuma ni member ni na National Executive Committee wanda muke cema NEC. Saboda haka a namu shirye-shirye ko sare-saren da muke yi na shiga takara na shekara 2024 da ke gabanmu nan, yana cikin abubuwan da muka shimfida, ba mu yi dai bayyanar da shi ba tukunna ne cewa wannan doka da ke cikin wannan kundi namu lalle hakika abin duba ne wanda muke fatan idan mu ma Allah ya ba shugaban da zamu zabi ya jagorance mu na fatatakan neman sarautan wannan kasa na da shekara 2024 da ke gabanmu, to lalle hakika zamu yi sakiya akan wannan doka.
Masu saurare, a nan zamu da sa'aya sai mako mai zuwa, inda zamu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Idris Abdullah Bako, sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa taron kolin kungiyar NATO na wannan shekarar na zaman wani lokaci na tarihi, yayin da kungiyar tsaron ke shirin faɗaɗa kuma a daidai lokacin da take tunkarar batutuwan da suka shafi yakin da ake yi a Ukraine. 'Yan tawayen ƙasar kamar da ke amfani da harshen Turanci sun kona wasu motoci ɗauke da koko da ke kan hanyar zuwa garuruwan da ke amfani da harshen Faransanci a ƙasar, a daidai lokacin da manoma ke nuna adawa da wata doka ta haramta kai kayan gona Najeriya don samun riba. Manoman sun hana fitar da ɗaruruwan tan ɗin koko daga gonakinsu, kuma a duk rana sai sun ɗunguma kan titina suna nuna rashin jin daɗinsu a kan dokar, suna neman a bar su sayar da kayayyakinsu a Najeriya. A jiya Talata ne kungiyar Taliban ta bayar da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan kasar Sweden a Afghanistan saboda kona Al-Qur'ani mai tsarki da aka yi a wata zanga-zanga da ta gudana a kasar ta Sweden a watan da ya gabata.
Ta ba sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na safiyar. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, da zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. ya zama dadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wato Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umurni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Mr. Jonah Kamis Baba Yakubu Makirini daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalamu